back to Buba Asiri. We are leading the city. Sungani Atibi. Sun Cheshen Abibi. Now God they do am they don't know. Sunyi Sunyi Sugano. It goes down to Kano. Sunajin Avoke Fiano.
Oh, this night now. Badili Mata. Iyali Safin and Tata. Avoke Money Na Ota. Oh, this night now. If Badili Mata. Iyali Safin and Tata. Avoke Money Na Ota.
Avoke Tamadua.
Avoke
Eradua.
Avoke
Gaga Fawa Balewa.
Avoke
Go out is popping.
Avoke
Yes, you make it is popping. Can't stop it,
Avoki.
Nigga don't mess with
Avoki.
Wait, muche da kudi, muche da mata. Ko a ena kuma mumu kurata. Dam muchuku, 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 muchuku. Dam muchuku, uta karawar mata dam muchuku. Kasar na mata muche, Lagos tindu kata muche dam kuti na.
Avoki,
tamadua.
Avoki,
mori tafira.
Avoki,
tafa opalewa.
Avoki,
so at this stopping, yanzu mi ke di stopping. Kai ban fat and stuffing, yeah. Nigga don miss me.
Avoki,
kije bugami ni ganga. Dagin tawane ta kanta. Sina ta so pasu koya. Iya suke pasu kalla. To wallahi ba ku iyawa. Ba kuma taba gwadawa. Hausan mu na da kwarewa. Mun yi fice a arewa.
Avoki,
yes, you make it stop it.
Avoki,
come back and stop it.
Avoki.